Sashin labarai da lamuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wani binciken ƙwararru ya gano cewar tun bayan kisan gilla da Maryam Sanda ta yi wa mijinta biliya da wuka, mata sama da 53 ne su ma suka farwa mazajensu da wuka, har ma dai su ma sun kashe su, kuma galibin maganganun na gaban kotu. Ita kuwa hukumar anti-corruption ta sha alwashin fara kai farmaki ga shugabannin ƙananan hukumomi da ke yanka rumfuna da filaye, alhali sun san ba su da iko ko kuma hurumi. Har ma shugaban hukumar ya yi suka da kakkausar lafazi. Da alama dai maza sun fara farkawa daga dogon baccin da suke yi, da yadda kana kwance mace za ta ji zarafinka, inda a jiya muka fara baku labarin wani mutum da ya hankaɗe matarsa ta kare a hannun dama. To yau kuma sai ga wata sabuwa, inda shi ma wani magidanci ya ɗaure matarsa guda biyu a mari har na tsawon watanni 10. Za mu ji yadda wata akuya ta nemi ta zarce a matsayin magajiyar wani gari a can ƙasar Amurka. Sai dai masu zaɓe, wato al'ummar garin, sun ce wani kare shi ya kamata ya zamanto a kan gaba, kasancewar ya fi akuyar adalci. Ka faji mai sauraro, inda demokuraɗiyya ta samu gindin zama. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci. Jama'a, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama, tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masu salon magana kan ce kasha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da wani binciken ƙwararru wanda aka buga shi a watan Nuwamba na shekarar 2017. Wato dai labarin matashiya Maryam Sanda, wacce binciken ya bayyana cewar tun bayan da ta sanya wuka samfurin ga yawo jini na wuce, ta sharbawa mijinta mai suna Bulyamini Bello a ciki kuma ya faɗi ya mutu. Tun faruwar wannan al'amari a shekarar 2017, sai gashi an lissafa jerin mata da kuma garuruwa waɗanda su ma ake zargin sun caka wa mazajen nasu wuƙa sun faɗi sun mutu. Kwatankwacin abinda jaridar ta rawaito shine kusan mutum 53 kenan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda kuma dukkaninsu matayensu ne suka sanya wuƙa suka girba ba musu suka kashe su. Sakamakon matsanancin kiji ko kuma wani ibtila'i da ya afka musu suka kashe mazajen nasu. Kaɗan daga cikin jerin sunayen matan da suka hallaka mazajensu da ita wannan jarida ta rawaito, bayan ita Maryam Sanda, sai kuma wata mata 'yar asalin jihar Ogun mai suna Adeyinka, wacce ita mata saka mijinta mai suna Bami Dele wuka a wuya kuma kankace kwabo, shi ma ya mutu. Hakan ya faru ne sakamakon ɗaukar wayarsa ta duba ta kuma dubowa kanta. Wannan batu dai yana gaban kotu a can garin na Ogun. Sannan kuma an kawo labarin wata mata, ita ma dai 'yar can garin Legas, wacce ita ma ta yanka mijin nata biyo bayan ɗaukar wayarsa, tare da dubo irin chatin ɗin da yake da mata, lamarin da ya sanya da ƙarshe ita ma ta ɗauki wuƙa ta girba ba masa ya mutu. Izuwa yanzu dai an lissafo tarin mata kusan 53 waɗanda jaridar Daily Trust ta yi nazari a kansu, ta kuma wallafa a jaridar ta yau, inda ta bayyana tarin maza waɗanda dukkaninsu matayensu ne adalinsu. To, ko a nan Kano ba ma kudancin ƙasar nan ba, akwai waɗannan al'amura da suka faru. Domin kuwa ko a kwanakin baya mun ba ku labarin wata mata a can Ɗorayi, wacce ta jefo mijinta ta bene, shi ma ya faɗi ya mutu. Sannan kuma ko a ranar da ake yankewa Maryam Sanda hukunci, mun ba ku labarin wata mata a jihar Katsina, wacce ta sanya wuƙa ta yanka mijinta. Wannan dai ba wani baƙon abu ba ne, waɗanda a baya ana kallon auren dole ne ya sanya, amma yanzu ba auren dole ne ke sanya mata su ɗauki wuƙa su yanka mazajensu ba. Ko da yake dai akwai mabambantan ra'ayoyi kan abin da yake haddasa ɗaukar wuƙa ga mata su yanka mazajensu, amma abin da ya fi fitowa fili shi ne ɗaukar wayar miji da kuma tsananin kishi. Malama Umar Kursum Kasim, mataimakiyar babban kwamandan Hizba a ɓangaren mata, ta ce matuƙar ba a ji tsoron Allah ba, mata kuma sun kauda idansu daga wayoyin mazajensu da ma sauran kishi, to wannan al'amari fa ba zai iya zama tarihi ba. Inda ta kira ga sauran mata da a ji tsoron Allah, iyakacin jin tsoro, a kyala mazaje su aure a rage kishi.
ita wannan abu da ya faru a gare ta yana daga cikin jarrabawarta abin da ya kamata shine mu dawo ga Allah magana ce akan kishi abin da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara wa mazaje shine su mata daga bi ma aka fara ba daga daya ba saboda haka idan sun zo yin aure su ji tsoron Allah su tsarkake niyyar su duk wanda za ta zo ta same su arzikin su ne
malama umma kursum kasim kenan da fatan mata za a rika iya bakin kokari wajen ganin an kauce wa hawa dokin zuciya to amma dai da alama mazan fa sun farga daga dogon baccin da suke yi domin ko a wasu kasashen Afrika da irin wannan al'amari ya fara zama ruwan dare sun fara daukar ruwa kansu matakai domin kuwa wasu kasashen sun fara sayar da wata riga ta karfe wanda mutum zai iya sawa idan zai kwanta dan gudun kada yana bacci matarsa ta zunguro wuka ta yanka shi to amma fa a iya cewa su ma mazan fa sun farka daga dogon baccin da suke ajiya ne muka ba ku labarin wani malamin makaranta a can unguwar Dorayi da yake auren dauki sandarka da matarsa amma wannan miji ya tunkuɗe matarsa har sai da ta kai ta balle a hannu amma dai abin da aka yi ba za a ce daidai aka yi ba domin ko ketare iyaka ne yanzu haka dai zancen da nake da ku jami'an tsaro sun camke wani mutum da ya daure matarsa su biyu har kusan watanni 10 a wani sasari a gidansa a can jihar Katsina rundunar yan sandan jihar Katsinan ta sanar da kame wannan magidanci mai suna Sama'ila wanda ake zargin sa da cin zarafin matarsa su biyu da hanyar daure su da wata katuwar kaca a gida jaridar Punch ta kara rawaito cewar Sama'ila mazaunin kauyen na bayyane dake karamar hukumar Rimi ta jihar Katsina ya daure matan nasa su biyu da suka hadar da Fatima Salisu da Khadija Musa wadanda shekarun su dukkanin su bai wuce 20-20 ba guda daga cikin mahaifin matan ya ce ya fara gano halin da diyarsa take ciki ne a gidan mijin nata yayin da wata yar uwa ta kai mata ziyara inda daga nan ne aka fara gano halin ni dasu da daya daga ciki take ciki inda daga nan ne kuma bincike ya nisa zaka dai kakakin rundunar yan sanda ta can jihar Katsina SV Samba Isa ya tabbatar mana da faruwar wannan lamari lokacin da wakilin mu Aminu Baka Noma ya tuntube shi ta wayar tarho to da fatan Allah ya sanya mu dace a yayin da rundunar yan sandan jihar Kano ta sanar da kama wani matashi shi ma da ake zargin ya dauki wani al'amudi ya buga wa dan uwansa aka wai saboda wani bashi da ya shiga tsakanin su kuma ya kashe shi nan take kuma da karshe ya rasa yanda zai da gawar sa ya sanya ya dauko ta a keke ya kawo wata unguwa domin ijefar anan ne ballin sa ya tashi sai kuma wani labari mai kama da wannan da ya faru inda shi ma wani dan uwa ya kashe dan uwansa wai dan kawai ya gaji wata iPhone da shi dan uwan nasa yake da ita wakiliyar mu Nasiba Umar Madaki tana da cikakken labari.
Matashin mai suna Paul ɗan kimanin shekaru 26 a duniya ya bayyana wa 'yan sandan jihar Anambra cewa ba komai ne ya sanya shi ya kashe dan uwan nasa ba sai dan ya samu damar gadar sabuwar wayar shi iPhone 11 kirar kamfanin Apple wacce aka fitar karshen shekarar da ta gabata. Wacce kudinta ya kai akalla kimanin naira 270 da doriya. Paul ya bayyana cewa babban abin da ya sanya shi yin wannan aika-aika shine yanda abokansa ke tsangwamarsa da kyararsa saboda ya kasa siyan wayar da aka fitar din. Hakan yayi matukar dugun zuma shi ya harzuka shi. Shi yasa shi ya fara neman mafita ido rufe. Yanzu haka dai Paul yana hannun yan sandan Anambra kuma da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da shi a gaban kuliya.
To a gaida na sai ba Allah Ubangiji ya sanya mu fi karfin zuciyarmu. Sanya mafi karfin shedani so kuwa al'umar Katsinawa dake yankin karamar hukumar Ungwagwa sun koka cewar wasu mutane da ba san ko su waye ba sun biyo dare sun biyo rana sun gine kan sabon titi da ake yi daga kofar Dawanau zuwa garin Dawanau masu korafin sun bayyana cewar an gine sama da plot 10 akan titi daidai da garin Katsinawa da haka mutanen garin suka roki mahukunta da su zo su ga wannan ta'asa
sunana Mustafa Abubakar a garin Katsinawa gwamnati tana mana titi wanda ta so da kofar Dawanau zuwa garin Katsinawa wanda muke sa ran zai iya wucewa har garin Dawanau so wasu bayan Allah suka zo suka tara wannan kan hanyar suka kama gini akan hanyar akalla sun yi fuloti akai kusan guda 10 wannan gurin da suka gina kan hanyar ruwa ce wanda wannan gurin ba ai ma ginin ba ruwan yana koma gidajen mutane ne musu barna
wakilin Yusuf na Daba Ismail ya tuntubi shugaban karamar hukumar ta Ungwaggo wato Abubakar Ali sai dai ya ce zai tura ma'aikata domin su duba to za mu ci gaba da zuba idanu dan jin ina aka kwana kafin mu je ga teburin yan talla karkashin Alhaji Aminu Bello bara mu gayyato Abdulrahman Hamis na Madina wanda shine zai leka shafin mu na sada zumunta wato Facebook dan kawo mana kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana a wannan shafi.
Za mu fara ne da sakon Maryam Dalliti inda take cewa a gaskiya ya kamata mata a dinga kai zuciya nesa sannan a dinga tawakkali. Ita kuma mai shekara 60 Allah ya bada zaman lafiya domin komai lokaci ne. Wannan sakon kuwa cewa dan kaucewa ta'annacin da ke faruwa iyaye ku rika gaya wa ƴaƴanku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi akan dan uwansa haramun ne jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa ballantana kashe shi. Sako daga Bala Abdu mai Tsidau. Sakon Ahmad Muhammad Inuwa kuwa cewa a gaskiya Malam Nasiru Zango ya kamata mahukunta su shigar da gwajin kwakwalwa kafin aure domin mu maza mu ake cuta. Allah ka kawo mana sauki amin. Za mu karkare da sakon Khalid SATT inda yake cewa idan da za a ringa zartar da hukuncin kisa ga wanda ya kisan kai da an samu raguwar yawaitar kashe-kashen al'umma barkatai.
To a gaida Abraham. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Madalla. Shi kuwa ko mutum samar da kuɗi ga waɗanda za su tsara zaben shugabannin ƙungiyar ɗalibai ta jihar Kano wato NACS bangaren National Body. Sun ce sun sallata za kuma su huta ba za su iya shirya zaɓe ba, lamarin da ya sanya suka ɗau ƙungiyar kaco kayan suka danka wa gwamnati. Har ma aka jiyo kwamarar Mujahid Ilyasu Suleiman ya yi ƙarin haske kan wani al'amari da ya faru a wani taro na rushe kwamitin a Juma'ar nan.
Tun wannan lokaci zuwa yau wajen wata shida muna ta bibiya akan ya za a yi ai abi ya kiwa muka kirawo kanmu into order akan cewa ya kamata mu zo mu sauka. Mun mika wannan al'amura ne gabaki daya a hannun gwamnati. Gwamnati za ta yi dukkanin abin da ya kamata ta yi.
Ita kuwa hukumar anti corruption ta sha alwashin fara kai farmaki ga shugabannin kananan hukumomi da ke yanka rumfuna da kuma filaye, alhalin kuma sun san ba su da ikon yin haka. Har ma shugaban hukumar wato muwi magajiri mun gado yayi suka daga kausal lafazi.
Duk wata fadin kware binnin Kano bisa tarihin wannan dokar babu inda karbar hukumar zai ta yanka. Ni ne mun yi respecting din shugabannin kananan hukumomi, muna a matsayin su na shugabannin kananan hukumomi, amma muna da hujjojin mu da zai nuna cewa suna da wani peculiar interest. To kaga irin wannan wasu abubuwa ne wanda gaskiya bisa billahi mu jurisdiction din mu ba za mu bar wannan abun ba, na bi za mu tabbatar da kuma an ba shiga haƙƙin wasu ba. Dokar ta sanya haka, sannan bayan wannan za mu je mu tabbatar da cewa duk wanda ya involve din kansa a wannan mun dauki mataki na shari'a akan shi. Ina ganin wannan zai taimaka.
To ba iyakar hirar da Nasiru Zango suka yi da muwi magajiri mun gane kenan ba, sai a biyo mu a ranar Litinin domin jin ci gaban tattaunawar wannan hira. To yanzu kuma sai kasar Amurka inda wata akuya ta nemi tazarce. Kasar Amurka sai dai da alama za ta iya samun tasgaro kasancewar wani murgujejen kare ya fi karbuwa a wajen al'umar, don haka ake tunanin a bara wannan akuya za ta iya rasa kujerarta ta magajiyar garin Baman. Wakiliyar mu Zunnira Garba Baban Ladi tana da ci gaban wannan labari.
Akuyar dai ta tsaya takara a karo na biyu inda take neman tazarci a mukamin magajin garin Fairhaven da ke Vermont a kasar Amurka. Sai dai a bangare guda shugaban ƴan sandan garin ya tsayar da wani jirgegen kare mai suna K9 Sami da uzurin cewa karen yana da farin jini a garin kamar yadda suke son akuyar mai suna Lincoln, domin yana taimakawa wajen samar da tsaro. Za a gudanar da zaben ne a ranar 3 ga watan Maris na shekaran nan, kuma al'ummar garin za su biya dala 1 kafin gudanar da zaben. Kuma an bude shafi na zaben a kafar sadarwa ta internet don samun ƙarin kuɗi. Mahukunta wannan garin sun kirkiri wannan tsari domin samun hanyoyin samun kuɗin shiga.
To ga da Zunira, kaji inda demokradiya ta samu gindin zama, hatta dabbobi su ma akan ba su dama su mulki mutane. Ita ma dai jami'ar fasaha ta Udil ta ce ta shirya mai da martani akan sanarwar da ƙungiyar malaman jami'a ta bayar na zargin hukumar jami'ar da yin shakulatin bangaro na yanayin halin da jami'ar take ciki. To amma da zarar wannan martani nasu ya nuna, za a ji mu da su. Kafin mu gargare filin inda ranka ya karɓi takardar wata mata mai suna Binta Hamza wacce take fama da lalura, hatta kai mahukunta a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka rubuta mata naira 34,500 a matsayin kuɗin da za a yi mata gwajin kwakwalwa domin dai gano musabbabin abin da ke damunta. Wannan mata dai ba ta da kowa a rayuwarta, gidanta ma ita kaɗai take raye, don haka take roƙon ku ya bayan Allah a taimaka. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar Bashir Haruna wanda yake fama da lalura, hatta kai mahukunta na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka rubuta masa tsabar kuɗi a naira 240,000 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Sai kuma takardar wata ɗaliba da ta samu gurbin karatu a kwalejin FCE da ke nan Kano mai suna Rahama Aliyu. Wannan ɗaliba ta ce ba ta da shi iyayenta ma haka, inda take neman tsabar kuɗi har naira 38,000 da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya. ka riga kuma anan shirin inda ranka zai diga aya a madadin madugun shirin Nasiru Salisu Zango Amin Abdu Baka Noma sai Abdulrahman Hamis na Madina wanda shine yake cikicin salon da ku ya kuma Yusuf Ali Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.